sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 27 ga watan Mayu 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya ta ja hankalin gwamnati kan kula da ilimin yara marasa galihu a kasar yayin da aka yi bikin ranar yara a kasar.
Kacewa ya dace gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen waɗannan yaran da suka samu kansu na rashin galihu da maraici da rashin makaranta.
Yayin da aka kammala zabuka na fidda gwani a fadin Najeriya, wata babbar kotu a jihar Abia ta soke zaben dan takarar gwamna a karkashin jam'iyyar APC. Sai dai jam'iyyar ta APC ta musanta wannan batu. Muna kuma dauke da rahoto na musamman daga bisani, kuma muna tafa da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas ya faɗa a yau Juma'a cewa ƴan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar primary dake jihar Texas a nan Amerika, saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar Rob Elementary dake garin Uvalde a jihar ta Texas, Daraktan kiyaye lafiyar al'umma Steven McGraw ya ce komandan da ya jagoranci jami'an tsaro a wurin da aka kai harin na ranar Talata ya yanke hukunci ne bisa tunanin cewa maharin ya daina harbi kuma yaran ba sa tattare da wata barazana, kuma yayi tunanin lamarin ya koma na garkuwa da mutane don jiran isowar tawagar jami'an tsaro ta musamman. McGraw ya ce sunan komandan Pete Arredondo, shugaban ƴan sanda na fannin makarantun gundumar Uvalde. ƴan sandan garin Uvalde sun fuskanci suka sosai daga iyaye da kuma waɗanda ke wurin da lamarin ya faru a ranar Talata, saboda jinkirin da suka yi wajen tankarar mahara mai suna Salvador Ramos, ɗan shekara 18, wanda ya shiga makarantar ta wata kofa da ke buɗe har ya kashe yara 19 da malamai 2. A jawabin da ya saba yi da rana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a bayyane yake Rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙare dangi a kan Ukraine, amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine, inda ƙasashe masu ƙarfi a duniya ba su yi wasa da hankalin Rasha ba, amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin. Zelensky ya ce Rasha tana karɓar kusan euro biliyan 1 a duk rana daga ƙasashen Turai don samar da makamashi, yayin da tarayyar Turai ke ƙoƙarin amincewa da sanya wa Rasha takunkumi karo na 6. Zelensky ya kuma ce duk da haka Ukraine za ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba. Tambaya da ta rage a cewarsa ita ce sakamakon da al'umma kasar za su fuskanta don ƴancinsu, da kuma sakamakon da Rasha za ta gani saboda wannan yakin da take yi da mu mara ma'ana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ƴan rajin kare haƙoƙin mata a ƙasar Sudan mai suna Amira Osman Hamed ta lashe lambar yabon masu fafutukar kare haƙoƙi ta Human Rights Defenders at Risk, abin da ƙungiyar da ta ba da lambar yabon ta sanar kenan a yau Juma'a. ƴar gwagwarmayar, wadda kuma injiniya ce ƴar shekara 40 da wani abu, ta shafe shekaru 20 tana fafutukar kare haƙoƙin mata a Sudan, kuma an kama ta tare da tsare ta a wannan shekarar a wani samame da aka kai biyo bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar na baya-baya. Tana daga cikin ƴan gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama daga Afghanistan, Belarus, Zimbabwe da Mexico, waɗanda suka samu lambar yabon ta shekarar 2022. Bayan aka fara tuhumar ta da laifin sanya wando a shekarar 2002, ta ja hankalin ƙasashen duniya a shekarar 2013 a lokacin da aka tsare ta, aka kuma yi mata barazanar hukuncin bulala saboda ta ƙi rufe kanta. Hukumar sa ido akan yanayin ƙasa a Amurka da ake kira USGS a takaice ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.1 ta auku a gabar tekun East Timor a yau Juma'a, inda aka ji girgizar har zuwa birnin Darwin na ƙasar Australia. Ko da yake nan take dai ba a samu rahoton asarar rai ko barna ba. Hukumar ta USGS ta ce girgizar ta kai zurfin kilomita 51 a kusa da gabashin gabar tsibirin Timor wanda ya raba tsakanin East Timor da kasar Indonesia. Wani dan jarida kamfanin dillancin labaran AFP dake dele babban birnin East Timor ya ce ya ji girgizar koda yake bata kai tsawon minti daya ba amma tana da karfi sosai. Naga mutane suna fitowa daga gidajensu da gudu, yara kuma na fitowa daga makaranta a cewar dan jaridar. Girgizar ta fi karfi a yankin garin Los Palos dake gabashin kasar, amma hukumomin yankin na ci gaba da nazarin lamarin kuma basu ba da cikakken bayani akan barna ko asarar rai da aka samu ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin da 7 ga watan Mayu kowace shekara, Najeriya ke bikin ranar yara, wato Children's Day a Turanci, inda gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin kasar, wato Children Education Support Initiative, ta baiwa ranar taken a ceci yaran arewa. Kwamar Sa'idu Samba Kaftin shine shugaban kungiyar, ya kuma yi wa wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar karin bayani kan kalubalen da yara ke fuskanta a kasar, musamman na arewa.
A wannan rana da za a yi biki ranar 27 ga watan 5 na kowane shekara, to wannan gidauniyar tamu ta samu wa wannan rana taken a ceci yaran arewa domin matsalolin da yaran arewa suka fuskanta na rashin tsaro wanda aka fara shi tun 2009, wasu suke ciki har yau da muke maganan nan. Kuma mun ga cewa ya dace gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen waɗannan yaran da suka samu kansu na rashin galihu da maraici da rashin makaranta, wanda rashin kulawa da su zai da sake haifarwa arewacin Najeriya da ma Najeriya matsaloli da dama. Ya kamata gwamnati ta mai hankali ta ɗebo waɗannan yaran, ta samar musu da gurbi, in ma ƙauyukan da suke ko garukan da suke babu wajen zama ko karatun ba zai yi ba, ta gina wani makarantu a tsakiyar birane na jihohin, ta ɗebo yaran ta sa su, ta dinga ba su, ta taimake da su, tana ba su ilimi, to zai rage yawan ta'addanci da rawar matsaloli da ake samu a ƙasa. To shi yasa muka yi wannan takin wannan shekara, lakabin cewa a ceci yaran arewacin Najeriya daga wannan matsalan da suka shiga na rashin ilimi. Yaran duk na Najeriya da kuma ma na duniya gaba ɗaya, duka yara ne kuma muna son su, kuma muna so a taimake su ko na fanni. So abin da yasa muke magana akan arewacin Najeriya domin wani tsanani da wahala da muke shiga tun 2009 akan Boko Haram har zuwa yanzu, shi yasa muka mai da hankali a Najeriya yanzu da muke a yankin a kudu maso kudu da maso yammaci da maso gabaci, mafi yawa yaran su suna ta karatu, suna kuma zuwa makaranta daidai gwargwado fidda nan bangaren kuma arewa maso gabas maso yamma maso tsakiya, su suke fama da ibtila'i na rashin karatu, sace-sacen yara, hana karatu da duk wannan abin, shi yasa muke magana akan arewa. Amma duk yaran Najeriya muna son su, kuma muna son kuma yaran duniya ma gaba daya. Kiran dan farawa iyaye shine, na farko su yara dai kaman ciwo Allah ya bawo ma iyaye, wa haƙƙin su dai tun da yaro tasowar sa a koya masa tarbiyya da addini da yadda zai san tarbiyyar ta ta gwada masa wannan babu wannan baban shi ne, maman shi ne, wannan ƴan uwa ne, wa'annan malaman sa ne, wannan makwabtan sa ne, shugabanni ne wannan zai taso da wannan tarbiyyar. Haka kuma zai samu ilimi kafin ya fara zuwa makaranta, daga lokacin da ya fara zuwa makaranta kuma ya zama kulawan gwamnati. To din in iyaye ba su mai da hankali wajen ba da yara tarbiyya ba, ba su sanin yanayin kwanciyar su. Wasu yara suna barin yara saboda sakaci, sai a ce talauci, don ba wannan ba talauci bane, sakaci ne. Da yaje kwana a wani gida ba gidanka ba, yara da bai dace su tafi unguwa ba, a basu suna zuwa, sannan yara suna zuwa ana barin su suna koyan abubuwan da bai dace ba ta bangaren wajen funafunai da wajen idan iyaye za su yi wani abun da na shekarun yara bai kai bai kamata su yi a gaban su ba. To saboda haka wannan kiran da yin farko wa iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴan su sosai. Idan suka ba da ƴaƴa tarbiyya, to lokacin da ƴaƴan za su fito waje kuma za su zama ƴaƴa ne masu tarbiyya, kuma ba za su ba gwamnati wahala, ba su ba al'umma wahala ba. Mu a bangaren mu muna da wani shiri da muke na wayar da kan al'umma a bayyane, a tashoshin mota, a kasuwanni, a kuma unguwanni, haka na jawo hankalin iyaye da yara ganin su gane cewa ga illolin barin gashi mara kyau, ga illolin sabulu wando, ga illolin shaye-shaye, ga illolin rashin tarbiyya wa malamai a makaranta da mu'amalan ya anguwa. To wannan abubuwan yadda shi muke ta yi domin jawo hankalin yara su zama mota yaran ki, domin idan yara suka samu ingantaccen rayuwa to za a samu shugabanni na gari, kuma za a samu ci gaba a ƙasa.
To madalla, to bayan da aka zabe shi a matsayin dan takarar gwamna na jihar Abia karkashin jam'iyyar APC, rahotanni na nuni da cewa wata babbar kotu a jihar ta soke zaben Chief Ikechi Emenike a matsayin dan takarar jam'iyyar ta APC. Sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana daga Umahiya, jam'iyyar ta kore batun soke zaben.
wata babbar kotu a jihar Abia ta soke zaben Chief Ikechi Emenike a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Abia na jam'iyyar APC a zaben fidda gwanin da aka gudanar jiya Alhamis a wata karar da wani mai suna Mr. Chinedun Wole da wasu mutum biyu suka shiga kotun ta ayyana cewa Chief Ikechi Emenike bai da hurumin tsaya takara tunda an dakatar da shi daga jam'iyyar APC kotun dai ta kara da cewa da Chief Ikechi Emenike da kuma Chief Donatus Wamba da ke chairman na jam'iyyar a jihar sun saba wa talifi na 9.3 na kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ta hanyar tsoma hannu cikin zaben fidda gwanin da aka gudanar to sai dai kakakin jam'iyyar APC a jihar Abia Honorable Oke Ezala ya karya ta soke zaben.
There is no court that has quashed the emergence of Chief Emenike as the flag bearer of APC in Abia Gubba Post.
Yace ba kotun da ta soke bayyanar Chief Ikechi Emenike a matsayin dan takarar gwamnatin Abia na APC a zaben fidda gwanin da aka yi. Wannan yana zuwa ne daga waɗanda suka sha kayi a zaben kuma mun ayyana matsayin mu da zaben wanda yafi farin jini kuma shine Chief Ikechi Emenike saboda haka ba kotun da ta soke zaben ko wani iya biyan jarida ta wallafa masa komai shi kuwa Chief Donatus Wamba wanda an ambaci sunansa a wannan batun na ganin ko da yaushe dole ne doka ta dauki hanyar ta.
The law must always take its course because Nigeria has a constitution.
Yace dole ne a ko da yaushe doka ta dauki hanyar ta saboda Nigeria tana da kundin tsarin mulki ko ni karan kaina an ga laifi na a hukuncin da cewa bai kamata in tsoma hannu cikin zaben ba. Ina kokarin yin nazari ne kan hukuncin in sa yadda zan bullo wa batun yanzu akwai alamun cewa wannan al'amarin ya jefa jam'iyyar APC cikin wani yanayin rudu kuma sa ido al'ummar jihar Abia suke su ga yadda jam'iyyar za ta warware batun gabanin zaben 2023. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Nigeria.
A gaida Alfonso yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan. Madalla yanzu kuma ga Awal Garba dauke da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gudanar da taron haɗin kan kasar ta Jamhuriyar Kamaru tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci yau shekaru 50 kenan da kasar ta dunkule waje ɗaya ta zamto jamhuriya. Wannan ne yasa na hira da tsofaffin masana harkokin tarihi a kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Isa Shaba ya yi ƙarin haske a kan yanayin da ake tafiya a faɗin kasar musamman ta bangaren siyasa da kuma bangaren zamantakewa. Kaya da hirata mata kaya.
Alhassan Shaba, waɗanne irin ciki gaba aka samu a yayin da aka haɗe tsakanin ɓangaren ɓangarorin guda biyu na ƙasar Kamaru wanda ake da matakewa?
Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Farko tukunan na fara godiya da leka aka suna da mu haka zo da mana tambayoyi don mai magana kan sha'anin yanci daidai ne abin da ka faɗa haka yake. An samu yanci a 1960 a zuwa yau kuwa
a watan Janairu kenan ko
eh haka ke jande a zuwa yau karashin wannan muke kashin wannan yanci muke ba abin da yasa sai dai abin da ya faru shine wato 61 an samu hadin kai hadin kan nan da aka yi an hada kai ne mutane ne masu hikima masu siyasa sosai masu sanin ya kamata so ga asalan ya kamata mutanen kasar nan shashin da ake magana faransa su nemo shashin ingilishi da mun shashin ingilishi a zamanin kuma sun ji kansu haka nan suna nan kamar wani abin da yake ajiye ba da nan mai ban da manya kamar ɗan siyasa amma su sauran musu ne ba to Allah ya taimako tsohon shugaba ya samu haɗin kan wasu ɗan siyasa
amma da yake kenan ko
eh amma da yake suka samu sa mu haɗin kan tsofaffin ƴan siyasa suka haɗu duk yadda aka yi
kamar su
kamar
sun kwanta
kamar su kwanta kamar su Andele kamar su da ɗayan nan sunansa
Danda Muna
Muna don ya samu haɗin kansu
wani shekara ne wannan haɗin kai
shekara ne Aminar sa
1969
zuwa Sande ya yi kokari zuwa Sande san tuwa ya yi kokari ya yi kokari har aka haɗa kasar Kamaru
to lokacin da aka yi wannan haɗin kan kasar Kamaru da bangarori guda biyu Ingilishi da Faransanci ya aka yi wannan kasashe suka dunkule waje ɗaya akwai wani zabe da aka yi ne na raba gardama domin haɗewan bangarorin Ingilishi
an yi zaben raba gardama shine wato mutum uku ne suka ba shi goyon baya sosai manyan 'yan siyasa mutum biyu daga ciki suka haɗe masa ɗaya shi ya ga cewa bai daba amma bai daba da haka yake ja tun da kya ana demokrasiya ma a zamanin
to a lokacin siyasa ake yi amma kwade yake
kwade
a kasar Kamaru kuma ku ne kuka yi wannan siyasa
haka
me yasa yanzu kuma suke neman ballewa daga wannan kasar
abun da yasa suke neman ballewa saboda mutane ne na yanzu waɗanda suke nuna bambanci da gaske kwarai da gaske shanin bambanci tsakanin tsohuwar mulki da ta yanzu abin ya bambanta kwarai da gaske
to yanzu kana ga an samu ci gaba ga irin yadda ake zamantakewa ko kuma ba a samu ba
eh wato yi zamantakewa da duk ci gaban da aka samu kusan ce maka ya kusan rushewa domin waɗansu mutane sun nuna sun ta gaggaya wa mutane maganganu iri gaskiya a zamanin da ana duba ya kamata cewa mutanen nan kada a basu aka ai musu kaza saboda a samu zaman lafiya to sai zamo a yanzu kuma abun ya canja wanda suka cancanci guri sun ɗauka kan cewa kamar al'amarin ya zama irin yadda suka ce za a yi haka za a yi ba wani abun da zai faru
Alhaji Ibrahim shi ma ya nuna politikinsa kan yadda kasar Kamaru ta zanto cewar kasa kwaɗaya tilo kuma dunkulaliya
alhamdulillah wannan zancen da ka kawo zance mai kyau saboda abin farin cikin mu a kasar nan ya ci gaba sosai domin rana kamar wannan idan muna farin cikin mu kan hada daga ministan sustanta yan zuwa da a lokacin nan da muke ciki abu ya gyaru sosai saboda gwamnatinmu ya aiki yawa ya samu farin ciki
wani shawara zaka ba gwamnati wajen kawo ƙarshen fada da ake yi tsakanin gwamnati da kuma bangaren ingilishi a kasar Kamaru
eh to alhamdulillah ka san shanin gwamnati aikin din yana da ƙarfi sosai gwamnati na ta kokari tuntuni nan domin a samu a daidaita yana cin gaba da dialogue abinda za a yi aka yi dialogue a nan ne za mu samu haɗin kai sosai da sosai amma yanzu ba an soma zan ji zuwa domin kowa ana shiga a fito abinda zan iya faɗa kenan domin gwamnati baya wasa kullum a kan aiki sosai
Alhaji Garba Abubakar shi ma ya mai fashin baki kuma ga abinda ya ce
eh wannan haduwar da aka yi an yi taro ko kuma an yi zabe wanda ranar 25 na 1962 aka yi wannan taro aka yi wannan yau shekara 50 kenan to kun ga duk abin da Allah ya so ya fado babbar ranar Juma'a wannan zaman da ko muke yi ba a ki ba an yi abubuwa da yawa an yi amfani da irin abubuwa da amma da akwai kuma abu da yawa da shi wanda ba a kara to shi idan kaga a cikin ƴan uwan mu muke samu waɗanda suka samu wato wasu abubuwan ba su yi da shi ba idan kaga yanzu ake samu dan muskila ake samu daddashin hankali yake zama ya zama ba ya tabarbace ya bashi to amma bi Allah ta'ala da kuma ikon da kuma fasaha mai kasamu ana tafiyar da abin kadan da kadan ana neman a gyara ana neman sauki tafiyar da zaman dakewa ba abin da kamar ya gada kamar zaman dakewa shi da mai kasamu yake ci gaba da kare zaman dakewa tsakanin al'umman Kamaru tsakanin masu amfani da harshen Ingilishi da masu amfani da harshen Faransa to shi da kaga tsakanin kuma sauran irukan da sun san Kamaru da iri yafi mai tam to dole ne zaman dakewa da duk ke fitowa dole ne a sake jaddadawa zaman neman zaman lafiya sai an gyara zaman dakewa a al'umma su ga sanka to alhamdulillah ba ce abin da aka yi duka ayin shi da kyau ba amma mai kasa na ci gaba da neman hanyoyi da zai ci gaba da kawo mana sauki da su wani gyara zaman zaman tsakanin mu mu kan mu irin da su ke kasan Kamaru da kuma masu amfani da shi harshen Ingilishi da harshen Faransa
Professor Uba Abdulrazak shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ne da kuma yaki da ta'addanci a kasar jamhuriyar Kamaru ya mini bayani kan wannan bikin da kasar jamhuriyar Kamaru ta hada a daidai wannan lokacin
eh tambayar da kai mana alhamdulillah abin da zan faɗa dai ka san ba a duniya da za a ce dai ya tafi a cikin kwarai to amma zan gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin mun samu zaman lafiya ka san an kama na hare-hare gabas kudu da arewa a ƙasar mu nan kaga akwai ɓangaren Boko Haram da suka kama na hari a arewacin ƙasarmu a kudancin ƙasarmu akwai mutanen Centrafrique su waɗanda suke gudun hijiran nan Centrafrique sun kama na su ma kaza hargitsin da aka yi faru a can Afirka na tsakiya to ga kuma sha'ani Ingilishi ɓangaren Ingilishi shi ma an ka hare-hare to ga kuma can sha'anin Adamawa shashin Adamawan Kamaru shi ma an yi tagarkuwa da ƴan Adam tsakanin manoma da masu kiwo to ka gani alhamdulillah yanda yake ba ta da yakin da muke kira yaki civil cewa yaki tsakanin kabila da kabila ba to alhamdulillah ka san shi ne wannan yafi nauyi a ƙasa a ce yau wannan kabila ko Hausawa sun tashi suna yaƙi da kabila kaza ko Fulani suna yaƙi da Hausawa ko mutanen kudu ko yamma suna yaƙi da mutanen arewa to ka gani a nan Kamaru muna da wannan zamantakewa tsakanin mu yamu babu cewa wannan mutumin arewa ne wannan mutumin kudu ne wannan mutumin kurmi ne a an haɗu an cuɗanyi to kaga wannan shine ya ba mu zaman lafiya
mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
to daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
wasanni a takaice
shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru na Afirka ko Samuel Eto'o ya soke sakatare janaral na hukumar Musa Benjamin daga mukaminsa wanda ya miƙa takardar na barin aikin nasa tun ranar 18 ga watan Mayu shekarar 2022 domin tuhumarsa da ake yi da amundana da kuɗin hukumar ta kwallon kafa a halin yanzu dai hukumar binciken kwakwaf ta kasar jamhuriyar Kamaru sun hana wa tsohon sakataren ficewa daga kasar ta Kamaru baki ɗaya har sai hali ya yi a kasan makon nan ne za a buga kofin zakarin turai wanda za a takare da ni a filin wasan kwallon kafa na Benin Paris da ke kasar Faransa club din Real Madrid ta kasar Spain da kuma club din Liverpool ta kasar English za su gwarza kwanjin su domin daukan wannan kofin na Champions League malam Abubakar yana daya daga cikin masoya kwallon kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma na kasashen turai ga abinda ya faɗa mu yayin da yake goyon bayan club din sa Real Madrid yace su kan ba sa tsoron komai
to alhamdulillah ka san Real ba wai sabon abu a gaban mu ba kowa ne yazo gaban Real shine yake da aiki mun san akwai wasa amma kowa yazo gaban Real ya san ba garamin wasa bane don Real yayi so daya mun san ya dauki so hudu amma zuwan su so hudu na akwai wata rana azere ha so uku kowa yazo gaban Real ya dauka bai dauka ba honor ne nasi muma muna ne bayan Real nake bazan ce ba mu son kara ba muna son kara ko so uku in amma mun dauka ba mu dauka ba su zuwa honor ne domin wadansu suna nema ma ba su samu har su zo ko so daya final din ba to Liverpool muna sai Liverpool na inda suke nan revanche ne domin sun zo mun hadu so daya mun dauki gaban su ga kuma Allah ya zo ya hada mu kuma na san inda suke nan sun yi abin nan sosai sun yi taskara sosai don surama abin da ya wuce mun kuma ba za mu yi bacci ba yadda mun san duniya ya san Real inna za mu zama tujur Real su ma za su tanke da yayan su ne sune gudu amma haka da ki yayan ka wallahi sai ka daya to mu muna nan da Real ba mu sun tsoron Liverpool Liverpool ne yana da tsoron mu amma mu ba mu da tsoron Liverpool ko waye
mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas da ke nan Amerika ya faɗa a yau Juma'a cewa ƴan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar primary da ke jihar saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da haɗari A wani taron manema labarai a wajen makarantar Rob Elementary da ke Uvalde a jihar ta Texas, Daraktan Kiyaye Lafiyar Al'umma, Stephen McGraw, ya ce komandan da ya jagoranci jami'an tsaro a wurin da aka kai harin na ranar Talata, ya yanke hukunci ne bisa tunanin cewa maharin ya daina harbi kuma yaran ba sa tattare da wata barazana. Kuma yayi tunanin lamarin ya koma na garkuwa da mutane don jiran isowar tawagar jami'an tsaro ta musamman. A jawabin da ya saba yi a duk rana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cewa a bayyane yake Rasha tana aiwatar da manufofin kisan kare dangi akan Ukraine, amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a Ukraine, inda kasashe masu ƙarfi a duniya ba su yi wasa da hankalin Rasha ba, amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin. Zelensky ya ce Rasha tana karɓar kusan euro biliyan ɗaya a duk rana daga ƙasashen Turai don samar da makamashi, yayin da tarayyar Turai ke ƙoƙarin amincewa da sanyawa Rasha takunkumi karo na shida. Wata 'yan rajin kare haƙoƙin mata 'yan ƙasar Sudan mai suna Amira Osman Hamed ta lashe lambar yaban masu fafutukar kare haƙoƙi ta Human Rights Defenders at Risk, abinda ƙungiyar da ta bada lambar yaban ta sanar kenan a yau Juma'a. Yar gwagwarmayar wadda kuma injiniya ce a shekara 40 da wani abu ta shafi shekaru 20 tana fafutukar kare haƙoƙin mata a Sudan, kuma an kama ta tare da tsare ta a wannan shekarar a wani samame da aka kai biyo bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar a baya-bayan nan. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wanda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya.